wanda sun kaddara wasu daga nan dama su rame ta wata tsaye ta rayukan mu kuma ya ba mu dama mu karatu wannan masallaci na STM da ke unguwar Madina birnin Niamey jamhuriyar Niger dan karatu akan littafin al-usulu thalatha wa adlatuha wanda wannan littafi muke karatun shi duka ranar litinin amma tsawon minti 10 kawai bayan salar isha'i wanda kuma yana ga wanga shine darasi na uku a cikin shi yau muna litinin wanda ta dace da 28 ga watan 11 hijriya ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da 26 ga watan 5 meladiya 2025 satin da ya wuce mun kwana shahi na bakwai adiba shahi na bakwai za mu tashi wa dalilu qawluhu ta'ala dalili da yake nuna muna da za mu iya gane Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ubangijinmu mai juya komi shi ne to min ayatihi al-laylu wan-nahar da tun ayoyin da za mu gane Allah tun da ba mu gan shi ba amma akwai ayyukan da za mu gane za mu san su da shi shi ne al-laylu wan-nahar dare da wuni wash-shamsu wal-qamar da rana da wata babu mai iya waɗanga abuwa in ba Allah ba to dan haka wanda yayi su shine Allah kuma shi ya cancanta about time shi yasa yace la tasjudu lish-shams kada ku yi sujada ga rana saboda akwai masu bauta mata shi yasa manzo Allah ya hana lokuta uku mutum shi nafila lokacin da rana take hitowa akwai masu bauta mata suna yin sujada gare ta sai manzo Allah ya hana ayi nafila lokacin haka lokacin da ta kai tsakiya akwai masu bauta mata suna yin sujada gare ta sai manzo Allah hana aina fil a wannan lokaci haka lokacin da take waduwa akwai masu bauta mata suna yin sujada gare ta lokaci sai manzo Allah ya hana shi yasa Allah ya ce to la tasjudu lish-shams shi ma wata akwai masu bauta mai akwai masu yi sujada kaga mutanen annabi Ibrahim yace falam ma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi annabi Ibrahim yana so ya nuna wa mutanen shi wata ba abin bauta ta ma bane sai ce lokacin da dare ya ga wata ya hito sai ce ha da rabbi yace ga ubangiji na falan ma afala lokacin da wata ta hwadi qala la uhibbul afil sai annabi yace ai ban son Allah wanda yake bacewa to ga wata ya bace ba gane shi Allah ya shi ko shi nan ko ba a neman Allah a rasa amma yanzu ga wata an nemi shi hawa dai ya nuna musu duk abin da ga bacewa to ba a bauta musu mun gani to Allah ya ce la tasjudu lish-shams kaifi sujada ga rana wala lil-qamari ko ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahun ku yi sujada ga wannan wanda ya halice su in kuntum iyyahu ta'budun in dai da sharadin shi kuke bautata ma to shi dai za ku yi masa sujada wannan ya zo a cikin suratul fusilat wa qawluhu ta'ala da fadar Allah madauki sarki kuma da yace inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard ubangijinku shine wanda halitta samai da kasai kenan wannan duk abubuwa ne da suke nuna mana musan Allah ko bamu ganshi ba wanda yawan ga yake to shine Allah fi sittati ayyamin kuma ya halitta samai da kasai a cikin kwana 6 malamai suka ce yayi haka ne ganin dama shi in Allah ya ga dama sai halitta samai da kasai kasa ga kimta idanu amma sai dauki kwana 6 yana halitta su aka ce na daga cikin abin da yake ya nuna maka kai dan Arab in za ka yi abu to kai cikin natsuwa mataki ga Allah cikin kasa ga kimta ido zai iya halitta samai da kasai komi gaba ɗaya na duniya amma ya dauki kwana 6 yana yi to bale kai dan Arab kenan in za ka yi abubuwa sai ka bi mataki dama an ce gaugawa aikin shedan din kana gaugawa sai ga abubuwa gaba ɗaya sai ka an ce gaugawa ta ahinawa ko ba haka ba summa stawa ala al-arsh sannan Allah ya daidaita ga al-arsh daidaitawa da ta dace da shi yughshil laylan nahara yakan san yadda dare a cikin ini yanzu gashi an san yadda dare a cikin ini ini ya tayata ga dare yanzu ina ini yayi ban sani ba Allah shi ya sani yatlubuhu hasisa shine wani kafiri yazo ya tambaye sayyidina Umar yace me to an ce aljanna wasari'u ila magfiratin wa jannatin arduha samawati wal ardh fi gauga zuwa ga gawara Allah da kuma aljanna wadda fadin aljanna nan sama da kasa sai ce to ya an ce aljanna ta tare sama da kasa to ina duniya sai sayyidina Umar yace mishi to in dare ya shigo ina rana tayi ina yi ko ba haka ba kaga wasu abubuwan da Allah na kawar ma aikin shi kai hasisan yana neman shi daga gaugawa wa shamsu wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri Allah ya ce da rana da wata da taurari duka ababen horewa ne da umurnin ubangiji suke taya ranan nan da kake gani da umurnin Allah na cike taya shine aka ce radda kullun tahadiha sai ta yi sujada gaba al'arshi ta nemi izini Allah ba ta izini ta dawo ta gabas ta hito radda za a hana ta sai ta yi sujada ta nemi izini sai Allah ta a nan dai da tahadi nan za ka hitowa kenan ta yamma to kenan ta shalka amma kenan to da ka ganta ya to da canto al'amari ya baci Allah ya kare Allah kare mu Allah ya saka mu wannan lokaci to shi ma wata da umarnin Allah yake da haka taurarin da ha gani da umarnin Allah duka suke tahiya kuma taurarin da ha gani ba kadannin girma na gare su ba sun hi duniya girma kawai saboda su yi nisana ake ganin su yan kanana taurarin da ha gani Allah ce ala ko saurara lahul khalq halitta ta Allah ce shi kadai at-taqdim ma haqqu at-ta'khir fi al-hasr aka ce gabatar da abin da ya kamata a jinkirta sai an ka rige fara da shi yana nuna takaita abin ga Allah ala ku saurara sai Allah ya ce lahul khalq kenan yanzu ya nuna babu wani mai halitta an ba Allah dan inda an ce ala al-khalq lahu halitta ta Allah ta to wani na iya samu kamar wurin bota mu Allah na da kace iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma kaga yanzu babu wani da zai shiga amma da ka ce na'budu iyyaka muna bauta maka wani na iya shiga ciki amma da kace iyyaka kai kadai to ka kore wato to shine irin nan ala ku saurara lahul khalq halitta ta shi kace shi kadai wal amru da jujjuya al'amari halitta na Allah da shi kadai tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah sun yawaita ubangijin talikai gaba ɗaya mala yace war rabbu huwa al ma'bud abinda aka ce ma rabbu shine abin bauta wad dalilu dalilin haka kuwa qauluhu ta'ala fadar Allah madauki sarki da yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta mu ubangijinku alladhi khalaqakum wanda halice ku walladhina min qablikum da wanda suka gabace ku la'allakum tattaqun la'alla inda Allah mujiba tabbayan ku haka za ku zama masu takwa wannan aya ita ce aya ta farko da ta fara bada umarni na abota ma Allah ta zo kuma a cikin suratul baqara ita ce aya ta farko da ta bada umarni cewa abota ma Allah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun sai Allah ya ce alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha shine ya sanya muku kasashin fida shine malamai suke tattauna suka ce to in mutum ya rantsa ce ba zai kwanta bisa hida ba sai kwanta bisa ga kasa ina hukuncin rantsar shi tunda Allah ya ja'ala lakum al-ardha firasha Allah shi ya sanya muku kasashin hida kasashin hida ta sai kace eh sai kace to kai kan rantsi ba kwana bisa hida sai kwanta bisa kasa wala mamar ke na kafara ta kama ka sai kai azumi kwana uku sai ka kafa ta sai inna Allah ta sai data yace was-sama'a bina'an kuma Allah ya sanya muku sama ta zama gini ba ta gargizawa wa anzala minas sama'i ma'an ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minat thamarati hitad da tsirrai rizqan lakum domin arziki gare ku dan haka fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah kiyoshi wa antum ta'lamun alhali kun san haka ba daidai bane albaqara qala ibn kathir rahimahullahu ta'ala ibn kathir Allah ya ji dan shi da rahama yace alkhaliq li hadhihi alashya wanda ya halitta wadanga abuwa da aka ambata cikin sura cikin wa ayat Allah ya ji alkhaliq al-ardha firasha was samaa binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun yace to huwa almustahiq lil'ibada shi ya cancanta abota mai wanda ya wanga aiki مالت وانواع العباره التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من انواع العباره التي امر الله بها كلها لله تعالى مالت سنوين عباده وان الله امرني له سو مثال سو يتي كمان مسلمتي كمان ايماني كمان احساني كيوتتاوا نا daga cikin addu'a da tsoro shine al-khawf war-raja da qauna wat-tawakkul da dogaro والرغبه ده كدي والرهبه ده جن صورو والخشوع ده قنقن دك والخشيه ده قسنتر دك والانابه ده كوما غا الله والاستعانه ده نيمن تيمكون الله والاستعاذه ده نيمن تسرين الله والاستغاثه ده نيمن تيمكون الله والذبح ده ينكا دون الله والنذر ده القولي دون الله وغير ذلك ده وان wannan من انواع العبادات ان نوعك عباده التي امر الله بها ود الله امرني ده اته كلها لله تعالى wannan dukkan su ana yin dan Allah wadanga abuwa ana yin su dan Allah to an lokaci ko to menene bambancin da istighatha da isti'ana istighatha shine kamar ka shiga cikin matsala kana neman agaji shi ko isti'ana baka shiga ba amma kana neman taimako Allah tsare kamar kan ma ka shiga shine bambancin istighatha da kuma isti'ana muna gane kenan ko kenan wancan isti'ana shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi isti'ana neman taimako kana neman taimako na kamin ma ka cikin matsala amma shi istighatha to ka hada ciki kana neman wa in yastagithu bima'in kaga yan wuta suna cikin wuta Allah ya ce wa in yastagithu in sun ka nemi agaji bima'in aka musu ruwa saboda wutar zahin wuta ya yi musu yawa yughasu bima'in kalmuhul yashruju sai aka musu ruwa kamar narkakkar dalma tana kwayewa ta fuska tun kamin su sha Allah ya ce bi isa sharab sir da wannan abin sha wa sa'atu murtafaqa wannan matsayina su yayi muni Allah ya kare mu to ina ganin za mu tsayawa abinda muka faɗa daidai satin samu sai mu dan ƙara sharhi akan waɗannan kalmomin tunda kalmomin ya zubo su da yawa insha Allah abinda muka faɗa daga Allah ne kuskure kuma karancin ilimi na tsira sai dan muna fata Allah su yahe mu da shi wa subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.